Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke fafatuka wajen yaƙi da shada safaran miyagun ƙwayoyi saboda illolin da suke haifarwa a cikin al'umma, musamman ma wannan lokaci da rashin tsaro ya addabi jama'a. Hukumar da ke yaƙi da shada safaran miyagun ƙwayoyi ta ce tsaye take ƙaumin wajen sauke nauyin da ya rataya a kanta, kuma ƙarƙashin jagorancin shugabanta Muhammadu Buba Marwa tana samun nasarori a jihohi daban-daban. A jihar Sokoto kaɗai hukumar ta samu nasarar kame kayan maye da nauyin su ya kai kusan kilogram miliyan 2, kuma ta kama waɗanda ake tuhuma da laifi da yawan su ya kai 247 daga watan Janairun shekara ta 2022 zuwa yau. Sai dai komandan hukumar a Sokoto Iro Adamu Muhammad ya ce suna fuskantar kalubale idan suka gurfanar da waɗanda ake tuhuma da laifi a gaban kuliya.
Kamar misali, wato akwai abin da ake kira scientific analysis, wato abu ne wanda ake yin shi a lab, wanda za a proving akan gaskiya wannan abu da ka kama shi abun laifi ne. Dole sai mun aika Lagos kowane mutum ɗaya da za a kai shi kotu, sai an kai nashi Lagos an yi wannan abun, an dawo da shi tukunna mun gabatar gaban kotu ta karba. To idan muka samu ko delay, muka samu abun ba kawo shi da wuri ba, kotu tayi magana sai kaga ta zartar da hukunci akan bamu yi kaida ba. To ta wannan fannin gaskiya muna da samun dan matsala.
Duk da haka wasu 'yan Najeriya na tsokaci akan kamen da hukumar ke yi, kamar yadda Farfesa Tukur Muhammad Baba ke da waɗannan tambayoyi.
Shin abinda aka kama nawa ne saura a cikin ƙasa? Nawa ake amfani da shi a cikin ƙasa? Kuma muna iya ci gaba mu tambaya, waɗannan abubuwan fa an dade ana kamawa, an kai su gaban kuliya? Wannan abin damuwa ne kwarai da gaske.
Amma hukumar ta ce tana ƙona kayan da take kamawa domin ba su da amfani barin su a cikin al'umma. Har ma kuma da hukuma a Sokoto ya ce sun tsara ƙona wasu kayayyakin maye a watan gobe.
Wannan magani da kaga muke ajiyewa ba hurumin mu bane, mu tashi kawai akai zamu dauka mu je mu ƙona, sai mun bi akwai ka'idoji da ake bi. To yanzu mun bi ka'idojin nan, zamu destroy din, zamu ƙona magunguna wanda muka kama shekara da shekaru, wanda yawansu ya kai tons masu yawa wanda zamu kona. To wannan abu zamu yi ta wannan wata da zamu shiga insha Allah.
Har wayo wasu jama'a na ganin ya kamata gwamnatin Najeriya ta karasa ido ga hukumar yaƙi da shada safaran miyagun ƙwayoyi, kamar yadda wani mai fafatuka akan lamarin Nuruddin Abdullahi Attajiri ke cewa
za a tura ido a sa ado a diba irin abubuwan da kake suna kawa. Ka san ga al'ada duk abu guda aka kammai sai kila 10 ko 20 sun wuce. To wannan ba karamin nasara bace ga abubuwan da muke ganin na faruwa na kamin kayayyakin, amma gaskiya akwai bukatar karasa ido, sannan kuma su hukumomin da abin ya shawa a ƙara karwar da su da isassun kayan aiki.
Hukumar ta ce duk da ƙalubalen da take fuskanta ba za su sa ta yi sanyi ba wajen gudanar da aikin ta yadda ya kamata, da yake tana da jajirtaccen shugabanni da kuma ma'aikata, sai dai tana neman gudunmuwa daga kowa da kowa domin ƙara samar da al'umma tsarkakakka daga sha ko kuma fatocin miyagun ƙwayoyi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.